wasu ƴan bindiga dauke da makamai a jihar Rivers sun yi awan gaba da wasu ɗaliban yara ƴan makaranta akalla su biyar a karamar hukumar Obiabo dake jihar Rivers. Ƴan bindigar dai da kawo yanzu ba a kai ga gane su ba na ci gaba da garkuwa da yara biyar a cikin surkuwayen dajin yankin na Niger Delta. Mr. Tony Benson ɗaya ne daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da ƴaƴansu. Yana cewa ne muna cikin kaɗuwa matuƙa sosai kan wannan al'amari da ya afku, kuma ɗana yana cikin mutane biyar da aka yi garkuwa da su, kuma wani abin mamaki shine ba a makaranta aka ɗauke su ba, an ɗauke su ne mafi yawancinsu a gidajensu lokuta daban-daban musamman inda suke kwana. To mu uwaye muna cikin halin kakani kai, kuma muna kira ga hukumomi da su tashi tsaye haikam don ganin an ceto yaranmu. Kuma kawo yanzu ba mu san halin da suke ciki ba. Rundunar 'yan sandan jihar Rivers ta tabbatar da faruwar lamarin. DSP Gris Koko ita ce mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Rivers, ta ce
the police is investigating it. For now, no arrest, but we are investigating. Any details development will get back to you.
Misa ga yara da aka yi garkuwa da su ƴan makaranta, wannan lamarin ya faru. Sannan kuma ina so in tabbatar maka da cewa a tsaye muke na ganin an ceto su. Kawo yanzu ba mu kai ga kama kowa ba, musamman waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki. Amma dai muna gudanar da sintiri na haɗin gwiwa masu sharhi akan harkokin tsaro na ci gaba da tsokaci dangane da halin da aka shiga na batun tsaro a ƙasar ta Najeriya. Farfesa Bello Bada malami ne a Jami'ar Usman Danfodio da ke Sokoto, kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum.
Watan ba ƙarfin hukumomin Najeriya ya fi ba, ko oho ne hukumomin Najeriya sun kai duk wani wanda an ka ba amana, inda an ka ba shi amana, abin da yake kokari shine ya zashi shi tare ka zama dukiya. Daga sata yara sai kisan yara sai kisan manya, sannan ko baka isan nan da can ka je ba, a anshe ma dukiyarka, sannan kuma a kashe ka, sannan kuma ba a komi, babu radda za a ce ma ga wanda ya aikata an kama shi an hukuntar da shi. Duk ƙasa inda ba a yin hukunci, to wannan shi ya ƙarshen ta. To daga nan kuma ita wannan ƙasa ta tashi da aiki, tattalin arzikinta ba shi aiki, sannan kuma mutane daga waje ba su zakuwa su zuba jarinsu, sannan waɗanda adda jari a ce ƙoƙari suka tsaya jarinsu. To da an yi haka rashin aiki ya samu, rashin aiki kun ya samu, sai buge-buge da kashe-kashe.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.